thousandsongs.com.
Zagin zuciya ke ce taurarwa, zagin zuciya ta ke ce gindiya. Take it to my identity. I take you my soul and keep up with company. Can sign a turco, Nakasa Sukuni. Come my daddy, Lily. Kazan Yabayani. Come on, it's your journey. Call in a chicane. Didn't that a book? Now we're not. Zangara nasuwa tunda nazo a fadarki kyawun ado da tufa ba ta biyan ki ne na fadi sautin ki ba a hadi yafi zuwa gami da madi wake nake da yaban ki gimbiya na san yake di ki barwa na giyare kauna na shana yin zance. Kalamai ki mun na soyayya ne hada da sauri idan har da ke gefe na tilas in yi kore bargozo rufamin dangani yayi tari abin sirri ne san ki ya sabi ki yayi kwari kina suna dadi ya rufe ni so ya kai so duba har mun yi kamanni ido da ido mun kai ni dake abu yayi na daura gamarin soyayyar ki ba shi da nauyi komai wahala in ki kasa ne dole nayi mata da yawa ke da cika tare nayi zabe.
Music at HouseOfSongs.com.